بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka ƴan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da wannan lokaci barkamu da sake haduwa da ku a wannan shiri namu mai taken ramadana a tarihi wannan shine turmi na 7 insha Allah a cikin wannan jerengiya daga wannan tasha ta mu ta Albani TV kainuwa da shan Allah Allah ubangiji ya sa mu dace idan masu bibiye da mu ba su manta ba a wannan dan takaitaccen shiri muna kawo takaitattun bayanai ne game da wasu abubuwa da suka faru a tsawon tarihin al'umman musulmi da daulolinsu waɗanda suka faru musamman a watan Ramadana mai albarka. A yau insha Allahu za mu ɗan yi tsokaci ne takaitacce a kan tarihin masallacin Azhar, wato Al-Azharu Sharif, wanda shi ma wannan masallaci yana daga cikin ababen da suka faru na tarihi a cikin watan Ramadan. Wannan ya biyo bayan lokacin da wato Al-Fatimiyun, ƙarƙashin jagorancin kwamandansu wanda ya ci ƙasar Misra da yaƙi, ya ainihin wato shigo da daular Fatimiyun zamanin halifansu mai suna Al-Mu'izzu li dinillah. Wannan kwamanda nasu ana ce mashi Jauhar As-Saqali, Jauharu As-Saqali shine ya ci ƙasar Misra da yaƙi, kuma ya ƙara sabon ginin wato sabuwar Madinar Azhar don ta dace da cibiyar shugabancinsu. A daidai wannan lokaci kuma ya tunanin gina masallaci wanda zai zama masallaci na gani da faɗe, wanda kuma zai zauna kamar matsayin wata babban makaranta ko cibiya ta yaɗa abinda suka ƙudurce na aƙidar Shi'a. Wannan masallaci an yi kamar shekara 3 ana gina shi, a inda aka ƙarasa gininsa a daidai shekara ta 361 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma aka fara sallar Juma'a ta farko a cikinsa a ranar 7 ga watan Ramadana na wannan shekara. Saboda haka shi ma wannan masallaci hadisa ce daga cikin hawadith na Ramadan. Wannan masallaci a ranar aka fara sallah a cikinsa kuma aka buɗe shi, kuma ya zama ɗaya daga cikin ababen tunƙaho ga wannan gwamnati ta Al-Fatimiyun. Farko su sun gina shi ne, sun kuma buɗe shi da nufin ya zama cibiya ta yaɗa aƙida irin tasu ta 'yan Shi'a. Shi sa ma suka sanya mai suna Al-Azhar, wato nuni zuwa ga sunan ɗiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Fatimatu Az-Zahra radiyallahu anha, tunda dama suna ƙoƙarin danganta kansu ga sharifai jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Har da cewa malaman tarihi sun tabbatar da cewa wannan magana ƙarya ce, kamar yadda Maqrizi ya faɗa da wasu malamai waɗanda ba shi ba. Saboda haka suka buɗe wannan masallaci, suka sa mai wannan suna, suka ci gaba da ƙoƙarin koyar da abin da za su koyar. Amma Allah cikin hikimarsa da iyawarsa, wannan koyar da aƙidar Shi'a ba ta yi nisa ba a wannan masallaci. Allah ya kawo Salahuddin Al-Ayubi, wanda ya fitar da Al-Fatimiyun daga ƙasar Misra, ya maishe ta kan turba ta sunna. Allah ya saka mashi alkhairi. Daga nan wannan masallaci ya ci gaba da zama masallaci ne na sunna, baya koyar da aƙidar Shi'a, duk da yake ya karkata zuwa ga aƙida ta Ash'ariyya, amma dai fil jumla ba masallaci ne na Shi'a ba. Wannan masallaci shine dai ya ci gaba da fadada, yana girmama har ya zama ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin addinin musulunci a duniya. Har zuwa yanzu yana ɗauke da masallaci da jami'a da makarantu da cibiyoyi da harkoki na ilimi da harkoki na addini, wanda kusan ka iya cewa a yanzu a duniya ba a da wata cibiya ta gwamnati wadda take ta addinin musulunci mai zaman kanta, wadda take da budget na kanta da shugaba na kanta, wadda take kamar ƙasa mai zaman kanta a cikin ƙasa irin Azhar. Yawan ɗalibanta, yawan malamanta, yawan mu'assat ilmiya da ke ƙashinta, yawan irin minah al-ilmiya wato scholarship da take bayarwa ƙasashen musulmai mabambanta, da kuma irin hidimar da take yi ga ilimi da hidimar take ga aƙida Ash'ariyya hidimar take yi ga kasar Misra abu ne da ba zai misaltu ba. Wannan Allah ne ya bada dama haka ta faru, Allah ne kuma ya kaddara haka ta faru, kuma Azhar bata gushi ba a matsayin abin alfahari ga musulman duniya ta wannan fuska. Ta fuskar kasancewar ta wato ta zama wata manara ta ilimi, ta zama wani abin tinkaho a ilmanci. Wannan kenan. Sauraka babu laifi mu ambaci cewa wannan masallaci ko wannan jami'a ta Azhar ɗaya ce daga cikin ma'alim tarihiyya, ɗaya ce daga cikin ma'alim diniya, ba wai a ƙasar Misra kaɗai ba, a dukkanin ƙasashen musulmi. Tana ba da muhimmanci wajen karantar da fannonin ilimin addinin musulunci, da fannonin yaren larabci, da fannonin sauran ilimi waɗanda ma suke ka iya cewa ilmomi ne na boko zalla. Sannan kuma tana matsayin wato wata cibiya da take da ruwa da tsaki akan harkar addinin musulunci da harkar musulmai a kusan ƙasar Misra ta ko ina da kuma wajenta. Kamar yadda muka ambata, su al-Fatimiyun ba haka suka nufata ba, sun nufaci ne su maida wannan makaranta ta zama cibiya don koyar da aƙidar da suka yi amanna da ita ta ainihin wato ash'ariya. Amma Allah bai nufaci haka ba, Allah ya kaddara aka fishe su da wuri suka bar wajen. Kafin Azhar ba a san wata cibiya da take da girma irin haka ta musulunci ba, in banda Jami'ul Qarawiyyin, wanda yake wato a matsayin wani babbar cibiya ko kace jami'a ta farko ta musulunci, da kuma wanda ya riga yi wato ita kanta Azhar a wannan fagen. Sannan kuma Azhar ta ba da himma kwarai wajen raba wato damammaki scholarship ga ɗalibai a ƙasashen musulmai mabambanta, ƙasashen Afirka, ƙasashen baƙaƙen fata, ƙasashen Asiya mai nisa, ƙasashen Turawa, da duk wasu ƙasashe waɗanda suke da buƙatuwa izuwa ga samar da masana ilimin addini da larabci da sauran ilmomi. Ƙasar Misra ta taimaka musu wajen bayar da guraben karatu da guraben ƙaro ilimi don karatu da dawa ƙasashensu. Kamar yadda kuma ta tura da malamai mabambanta a zamanna daban-daban zuwa ƙasashe daban-daban don su je su karantar a waɗannan ƙasashe. Duk wannan yana cikin ayyukan da Jami'ar Azhar ta dinga yi a lokuta mabambanta a cikin tarihin kasantuwarta. Ba shakka wannan jami'a ta yi ƙoƙari sosai wajen yaɗa ilimi. Haka nan kuma ta yi ƙoƙari sosai wajen yin fito na fito da yin wato gwagwarmaya da kawo ƙarshen mulkin mallakan Turawan Ingila, musamman a ƙasar Misra, wanda wannan ma wani abu ne sananne a tarihi. Wani abu da ke da alaƙa da wannan kai tsaye shi ne shigowar shi Mu'izzu Lidinillahi Al-Fatimi ƙasar Misra, wanda hakan ya zo tare da wannan abu da muka ambata na gina masallacin Al-Azhar. Shi wannan mutumi wanda yake dangantuwa ibuwa ga wancan mazhabi na Ismailiyya, wanda suke danganta kansu ga Ismail ibn Ja'far Sadiq, wanda suke da aqida ce mummuna daga cikin aqidu munana na ƴan Shi'a, suna danganta kansu zuwa ga wannan bawan Allah dangantawa ta ƙarya. Al-Mu'izzu Lidinillahi, haka ake kiran shi da suna wannan sarki ba Fatime, haka ake kiran shi da sunansa. Kuma ya shiga ƙasar Misra, ƙasa Al-Qahira, a daidai wannan tarihi da muka ambata, a lokacin da aka gama gina ta, aka gama tsara mishi kyakkyawan wato ƙasar malaki, kamar a ce fada shugaban ƙasa, wadda wancan Jauhar As-Sakalli ya ɗauki ɗawainiyar wato tsara mishi. Daga nan shi kuma ya shiga ya ci gaba da ainihin wato shugabanci. Ya shiga ƙasar Misra da raƙuma kamar da aka ba da labari sama da 500,000 wanda suke ɗauke da zinariya kawai. Kamar da kuma ya shiga ƙasar Misra ɗauke da ragowan gawawwaki na iyayen shi da kakanninsa da sauran sarakunan da suka gabace shi aka je aka sake musu kabari da jana'iza a ƙasar Misra. Wannan a takaice shine tarihin shiga wannan sarki zuwa wannan ainihin wato ƙasa ta Misra, al-mu'izzu lidinillahi. Haka ake kiran shi da yake sunan nashi bai gasgata akan aikinsa ba, duba zuwa ga aqidarsa. Dan wa masal barka kamar da muka ambata, waɗannan sarakuna na al-Fatimiyun sun zo na ƙasar Misra ba su dade ba. Sun fara kawo tarnaki ga ahlus sunna, sun fara kisa, sun fara kora, sun fara kona littattafai da kwace laburori na malaman ahlus sunna. Kuma a wannan lokaci a ƙasar Misra cike take da malamai masala ilimin addinin musulunci, Qur'ani, hadisi, fiqhu, larabci da sauran ilmomi. Wasu su mutanen ƙasashen ne na Misra, wasu su sun taho ne daga gabashin duniya, daga Iraki da Suriya, wasu su kuma sun tsallako ne daga Andalus, daga ƙasa Andalus suka tsallako suka zo Misra. Da haka Misra ta zama cibiya muhimmiya ga ilimi da thakafa ta musulunci. A daidai wannan lokacin ne Allah ya jarabci wato musulmai na wannan yankin da shigowar waɗannan ƴan Shi'a Isma'iliya, ƴan Shi'a Batiniya, ƴan Shi'a Fatimiyya, waɗanda suka yi ƙoƙarin su kawo tarnaki ga ci gaba na thakafa Islamiyya Sunniyya a ƙasar Misra. Amma Allah madaukakin sarki bai ba su cikakkiyar dama da za su rikirkita ƙasar Misra su maishe ta kacokan ƙasa ta ƴan Shi'a ba. Sun dai iya bannan da za su yi, kama Allah ya aiko da babban jarumi cikin jaruman sarakunan musulunci, Salahuddin al-Ayyubi, Allah ya gafarta masa, wanda ya maida al'amarin ƙasar Misra a bisa abin da ya dace na kasancewa ta ƙasa ta Ahlus Sunna, ya kuma fitar da waɗannan ƴan Shi'a, ya yi maganinsu, ya hana su sakat a wannan wuri. Da haka sai ya zama masallacin Azhar ɗin sai ya wayi gari, ya zama cibiya ta karantar da addinin musulunci. Mazhabobi musamman Malikiya da Shafi'iyya suka samu wuri suna ta karantarwa. Malaman hadisi, malaman qira'at, malaman nahwu, malaman dukkanin fannonin musulunci suka samu wuri suka zauna suka ci gaba da karantarwa. Gwamnati kuma ta ci gaba da taimaka musu da abin da za ta iya don ya zama sun fuskanci al'amarin karantarwa ba ji ba gani. ƴan uwa masu albarka, wannan abubuwa da muka ambata na tarihin wato kafuwar jami'a al-Azhar da kuma shigan al-mu'izz lidinillahi al-Fatimi ƙasar Misra suna daga cikin ababen da suka faru a watan Ramadana, irin wannan wata da muke ciki, kuma irin wannan rana ta bakwai ga watan Ramadana. Mun kawo muku shi a takaice a bisa yadda tsarin wannan shiri yake mai suna Ramadana a tarihi. Sai Allah ya haɗa mu a wata wato fitowa ta gaba, inda za ku ji mu ɗauke da wasu bayanan a takaice kwarai insha Allah. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.